This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hawassar ce tare da Sarki Lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 25 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga sarki da kanin labarai.
To, hawa Isra'ila ta kaddamar da harahara ta sama a kudancin kasar Lebanon a wani harin da ta kira da yakin shirin kai hari kan kungiyar Hezbollah. Jama'ai sun kama Final Drop, dan asalin kasar Rasha kuma Faransa, biliyoniya wanda ya kafa kuma yake shugabantar manhajar aika sakonni ta Telegram. Daga nan ba a cewa shugaban Sudan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda masu adawa da juna a kasar Sudan ba. Yana mai shan alwashin yaki na tsawon shekaru 100.
A bangaren rahotannin za ku ji yadda takaddama ta barke tsakanin jam'iyyar APC mai adawa a jihar Zamfara da jam'iyyar PDP mai mulkin jihar.
Mai girma gwamna ya faɗi inda taki ya shigo. Taki gwamnatin tarayya da NGC da wasu abubuwa dai an samu trailer 70.
Za kuma a ji cewa hukumomi a jihar Bisa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakan dakatar da wasu motocin sufuri na ƙasashen waje daga zirga-zirga a yankin, musamman ma na tarayyar Najeriya.
Mun zo mun nuna cewa motoci da suke ɗaukan kaya daga Najeriya, tunda mu ba ƙasarmu ba ce, to a bar 'yan Najeriya nan da kayansu su shigo bilkin difa ba su wuce ba.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida, inda a yau shirin ya shiga jamhuriyar Kamaru, amma duk da bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Isra'ila ta kaddamar da harahara ta sama a kudancin kasar Lebanon a wani harin da ta kira da yakin shirin kai hari kan kungiyar Hezbollah. Daga nan sai kungiyar 'yan bindiga ta Lebanon ta ce ta harba ɗaruruwan dokoki da jirage marasa matuƙa a matsayin ramuwar gayya kan kisan wani babban komanda a wani harin da Isra'ila ta kai a Beirut a watan jiya. Kazalika musayar wutar da aka yi ba ta haifar da yakin da aka daɗe ana fargaba ba, amma lamarin yana ci gaba da taɓarɓarewa. Masu shiga tsakani na Amurka da Larabawa sun yi ta ƙoƙarin ƙulle yarjejeniyar na tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas da aka shafa watanni goma ana gubzawa a zirin Gaza, tare da fatan tunkara wani babban tashin hankalin da ka iya janyo tashin hankali tsakanin Amurka da Iran. Da tsakar dare ga dukkan alamu an kawo ƙarshen musayar wuta ba tare da an samu asarar rayuka ba. Jama'ai sun kama Pavel Durov, dan asalin kasar Rasha kuma Faransa, biliyoniya wanda ya kafa kuma yake shugabantar manhajar aika sakonni ta Telegram. An kama shi a filin jirgin sama na Bogued da ke wajen birnin Paris a yammacin ranar Asabar, kamar yadda gidajen talabijin na TF1 TV da BFM TV suka ambato majiyoyin da ba a tantance ba. Durov na tafiya ne a cikin jirginsa na ƙashin kansa, in ji TF1 a shafinta na yanar gizo, inda ta ƙara da cewa an kai masa hari ne da sammacin kama shi a Faransa a wani ɓangare na binciken farko na 'yan sanda. TF1 da BFM duk sun ce binciken ya mayar da hankali ne akan rashin masu gudanarwa a Telegram, kuma 'yan sanda sun yi la'akari da cewa wannan lamarin ya ba da damar aikata laifuka, kuma ya ci gaba da gudanarwa ba tare da ɗaukar wani mataki ba akan manhajar aika saƙon. Durov na fuskantar yiwuwar gurfanar da shi a ranar Lahadi, a cewar kafofin yaɗa labaran Faransa. Manhajar Telegram mai matuƙar tsaro, wadda ke da kusan masu amfani da ita biliyan ɗaya, tana da tasiri musamman a Rasha da Ukraine da kuma tsohuwar jamhuriyar tarayyar Soviet. An sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan kafofin sadarwa irin su Facebook da YouTube da WhatsApp da Instagram da TikTok da kuma WeChat. Da sanyin safiyar yau Lahadi, Allah ya yi wa mai martaba sarkin Ningi Dr. Yunusa Muhammad ɗan yaye rasuwa a birnin Kano, Najeriya. Magatakardar masarautar Ningi ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad ƙarin bayani.
Sunana Muhammad Sabu Abubakar, magatakardar Ningi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai tabbas haka ne, mai martaba sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunusa Muhammad ɗan yaya, Allah ya masa rasuwa bayan sallar asuba. Kuma ya rasu ne a asibiti Expert Alliance da yake Kano. Da mata ba ya dawo daga wajen duba lafiya da kasar Saudi Arabia da zauna a Kano dan ya dan huta kwana biyu kafin ya iso gida bayan yana Kano din kuma jikin ya danki shine ji an kai shi asibiti shi wannan expert alliance din kuma wayewar garin yau shine Allah ya mishi rasuwa
shi mai martaba shine sarki na nawa
martaba shine sarki na 15
to ya rasu ya bar ƴaƴa nawa da mata nawa
martaba ya rasu ya bar mata 4 da ƴaƴa 22
shekarunsa nawa ne a duniya
to mai martaba dai sa ga yadda muke tafiyar da shekarunsa a aikace yana da shekara kusan 90 kenan yanzu kuma yanzu abin da muke jira shine an taho da gawar mai martaba daga Kano za a iso da shi Ningi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad zai zo Ningi za a yi jana'izar mai martaba karfe 4 tare da sauran sarakunan manyan sarakunan mu na jihar Bauchi da makwabta ma waɗanda suka ji labari kuma suka ce suna zuwa za su zo a yi jana'iza da su
To Allah ya jika mai martaba ya gafarta masa labaran duniya kenan ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
An jima kadan Sir Phil zai sake shigowa da karshen labaran kafin nan yanzu bari mu shiga arewacin Najeriya inda wakilin mu a Zamfara Abdulrazzaq Bello ya shaida mana yadda takaddama ta barke tsakanin jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta Zamfara da jam'iyyar PDP mai mulki a jihar akan batun tallafin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke aikewa jihar
jam'iyyar APC mai adawa a jihar Zamfara ta zargi jam'iyyar PDP da kokarin yiwa gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kafar a gulu a bisa tallafin trillionin takin zamani da na shinkafa da makudan guraren da yake aikewa a jihar domin raba wa al'ummar jihar kyauta wannan na zuwa ne biyo bayan kaddamar da rabon takin zamani buhu 81 da gwamnatin jihar Dauda Lawale yayi inda yake za a raba wa manoma 40,500 takin zamanin kyauta hadi da sauran kayan aikin noma jam'iyyar ta APC ta bakin mai magana da yawunta Yusuf Idris Gusau ta ce gwamnatin na kokarin rufe kokarin da shugaban kasa Tinubu ke yi domin ya kasa sanar da al'ummar jihar asalin wurin da ya samu takin zamanin tare da hanawa sauran yan jam'iyyar da adawa damar cin gajiyar tallafin duk da yake a cewar shi ana rabon takin zamanin ne a daidai lokacin da buƙatar shi ta wuce
mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu mun san cewa ya ba dukkan jihohin Najeriya taki kyauta ba a sayar ba ba kuma a ce an rage farashi ba to muka ga shi gwamnatin jihar Zamfara ya ji ya kaddamar da taki bai faɗi cewa ga adadin takin da mai girma shugaban kasa ba al'ummar jihar Zamfara domin a ba su kyauta wanda dukkan jihohi na saurari gwamnatin jihar Sokoto yana cewa an ba shi taki trailer 80 wanda suka so suka ƙara za su raba kaza to mu a jihar Zamfara ba mu sani ba shin gwamnatin tarayya da ta bada nata cewa tai kada a bayar ne koko me yasa ba za a faɗi cewa shi shugaban kasar Najeriya ba ya bada taki a raba wa al'ummar jihar Zamfara
haka ma yace akwai buƙatar gwamnatin jihar Zamfara ta daina yin rufa-rufa akan kayayyakin da shugaban kasar ke aikowa da shi domin raba wa al'ummar jihar kyauta yace akwai buƙatar a sanar da su asalin yadda kayan suka samu asali ta yadda al'umma za su san irin yadda shugaban kasa Tinubu ke tallafawa jihohi da kayayyaki iri daban-daban
shin ina takin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar domin mun ga an bada shinkafa mu ga an raba ba an bada kudade daga bayan mu ga an ba al'ummar jihar Zamfara ba farko ma da shugaban Najeriya farko ya bada kudi aka bada shinkafa an dauki trailer biyu an kai a Sabada Bello Stadium aka raba aka kaddamar har yau mu saki ji ina kai wannan so abin da yasa mu matsayin mu na yan adawa kuma jam'iyyar mu take mulki a Najeriya to muna ganin kamar gwamnati yana kokarin dushe ko kuma bata shugaban kasar Najeriya a jihar Zamfara shugaban kasa bai nuna cewa shi dan jam'iyyar APC bane ba zai ba jam'iyyar PDP ba ya nuna cewa shi dan kasa ne na gari wanda ke kokarin ganin cewa ya taimaka ma al'ummar kasa domin samun ci gaba a harkar noma ban ma san wace criteria suka bi na wajen raba wannan taki domin taki dukkan al'ummar jihar Zamfara ne ba taki bane na jam'iyyar PDP kadai ba
to sai dai sakataren jam'iyyar PDP na jihar Zamfara Naziru Ibrahim Rufa'i ya bayyana zance a matsayin soki burutsu domin a cewar shi gwamnatin jihar na tafiya ne a bisa tsarin gatasare ta hanyar yiwa al'ummar jihar cikakken bayani akan ababen da take aiwatarwa a fadin jihar
mai girma gwamnati ya faɗi inda taki ya fito taki gwamnatin tarayya da NGC da wasu abubuwa dai an samu trailer 70 kuma gwamnati ya faɗi haka kai tsaye cewa an samu trailer 70 daga NGK da gwamnatin tarayya ita kuma gwamnatin jihar Zamfara
trailer 70 kamar buhu nawa kenan
trailer 70 to kowace trailer ta dauke da buhu 600 ita kuma gwamnatin jihar ta sai trailer 75 shine ya kama trailer 145 wanda gwamnatin Zamfara ta kaddamar da rabo nai ranar 30 da ta wuce.
Yace manoma da sauran waɗanda za su ci gajiyar tallafin an zabo lusu ne daga mazabo 147 na ƙaran hukumar mulki 14 dake fadin jihar ta Zamfara.
Bature na cewa better late than never. Yanzu muna cikin watan August. Akwai abubuwan da suke da buƙatar taki ko ga yanzu. Don haka shi abin da aka baka latti yayi abin da aka hana maka gaba daya.
Yanzu haka dai jami'in guda biyu na ci gaba da rubuce-rubuce a tsakanin su. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.
An gaida Abdulrazzaq Bello. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga sarfi da cigaban labaran duniya.
Ji Asabar shugaban Sudan harsun sojojin kasar Abdul Fattah al-Burhan ya ce gwamnatin ba za ta shiga tattaunawar sulhu da ƴan ta'adda masu adawa da juna kasar Switzerland ba. Yana mai shan alwashin yaki na tsawon shekaru 100. Ba za mu je Geneva ba. Za mu yaki na tsawon shekaru 100. Burhan, wanda sojojin suka kwashe sama da watanni 16 suna fafatawa da ƴan ta'addar RSF, ya faɗa manema labarai a Port Sudan. A ranar 14 ga watan Agusta ne Amurka ta bude tattaunawa a kasar Switzerland da nufin rage wahalan da mutane ke fuskanta da kuma cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai dorewa. Yayin da tawagar RSF ta bayyana, sojojin Sudan ba su ji daɗin tsarin ba kuma ba su halarci zaman ba, ko da yake suna tattaunawa ta wayar tarho da masu shiga tsakani. Mutumin da ake zargi da laifin wani hari da aka kai birnin Solingen dake yammacin Jamus da ya kashe mutane uku sannan ya raunata wasu takwas, dan asalin kasar Syria ne kuma yana da shekaru 26 a cewar hukumomi da sanyin safiyar yau Lahadi. Wanda ake zargin ya miƙa kansa kuma ya amince da aikata laifin. Yan sandan Dusseldorf da masu gabatar da ƙara sun faɗi a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa a halin yanzu suna ci gaba da binciken hannun wannan mutumin a harin, in ji su. Harin wanda kungiyar ISIS ta ikirarin daukar alhaki ya faru ne a yammacin ranar Juma'a a cikin Fraunhof a filin kasuwa, inda wasu makaɗa ke wasa a bikin murnar cika shekaru 160 na Solingen.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma shirin zai gaza jihar Difa a Niger, inda hukumomi a jihar suka dauki matakan dakatar da wasu motocin sufuri daga kasashen waje daga zirga-zirga a yankin, musamman ma na tarayyar Najeriya. Kada in ja ku da nisa ga wakilin a Difa Haru Sula Rashidu da cikakken rahoto.
A jihar Difa, gamayar waɗansu kungiyotar ne masu zaman kansu daga ciki hada kungiyoyin sufuri gami da na 'yan kasuwa suka gudanar da wani zaman taron tattaunawa tsakanin su da mahukuntan jihar Difa. A wani mataki na lalubo bakin zanen warware jerin matsalolin da hadakar waɗannan kungiyoyi ke fuskanta, Alhaji Kiyari Mustafa shine mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan kungiyoyi da suka rattaba hannu kan wannan takardar. Yayi ƙarin bayani game da tarin kalubalen da ke gaban su, yana mai cewa
mun zo mun nuna cewa motoci da suke daukan kaya daga Najeriya, tunda mu ba ƙasar mu bace, to a bar ƴan Najeriya nan da kayan su su shigo bilkin Difa, ba su wuce ba su sauke wa ƴan kasuwa kayan su, saboda me? Rashin kawowa saukewa da ake dauka hanya ya sa kuɗi sun ƙaru a harkan abinci sosai a jihar Difa. Akwai lokacin da ya wuce wata shida muna cakuɗeɗeniya da lambobin ƙasashe daban-daban, sai aka ce kar mota ko ɗaya ta yawo a cikin jihar Difa, an ba lambar Nijar ba. To yanzu sun inganta lambobinsu, to shine muke kira gare shi ɗaukewa waɗannan motocin a wannan takunkumin, don saboda su samu su wala su ma kaman kowa. Akwai polisi suna zuwa suna ɗaukan kayayyakin mutane a kewayen kasuwa, shi ma muka ce gaskiya ga polisi tsaida. Na gaba bin mota tsakanin duwan da polisi wanda suke yi na cikin gari, saboda yana hatsari ga al'umma, shine muka ce su rena bi. Waɗannan su ne dokokin da muka yi. Idan ba a shurare mu ba, insha Allah za mu tafi yayyaki na rejenkin Difa gaba ɗaya da kuma duk waɗannan ƙawancin kungiyoyi da suka zo suka fara cikin takarda.
Idan ba a manta ba, a watannin baya bayan ne gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma ya dakatar da waɗansu daga cikin motocin jihar gami da na ƙasashen ƙetare da ke gudanar da ayyukan sufuri a jihar Difa ba tare da sun mallaki cikakkun takardun neman izini ba, da nufin inganta harkokin tsaro a cikin jihar. Lamarin da ya haifar da karamcin shigo da kayayyakin abinci daga kasashe makwabta, da haka ya haddasa karuwar farashin sa a cikin kasuwannin sassan jihar ta Difa. To sai dai game da jerin waɗannan korafe-korafe da hadakar waɗannan kungiyoyi suka bayyana, ya janyo babbar kuma ba ta fannin hulɗar kasuwanci tsakanin jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar da Tarayyar Najeriya. Sakamakon rashin isassun motocin zirga-zirgar sufurin da ya sa al'ummar jihar ta Difa suka shiga cikin wani yanayi na tsadar rayuwa. Usman Sunusi wani babban ɗan kasuwa ne a nan jihar Difa.
Mu lallai ɗan kasuwa ne, amma ba mu da isassun motocin da za mu saka su mana sufuri ko kuma kowa ya auna motar shi. Wani ba ya da kuɗin auna motar ma a yanayi ne yanzu. Najeriya da Nijar kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke. Yau dan ɗan Najeriya da lambar Najeriya ya zo, akwai ka'ida na duwan ya yi lespase, yana da takardun shi, ya yi lespase ya zo ya sabke kaya ya koma. Ina ganin dama ce da ya kamata a ba su don talaka ya samu sauƙi. Gaskiya kuma samu koma baya sosai, kasuwanci ya rage, kayayyaki sun rage, kuma wanda akwai ɗin sun yi tsada yanda mutum ba zai iya saya ba. Kayan da zaka kashe mishi 10,000 yazo gari yau sai ka kashe mai 100,000, in nawa ka kashe a hanya dole in ka zo kayan zaka dora.
Game da waɗannan kungiyoyi dai sun nuna amincewar su game da amsar wasu daga cikin korafe-korafen su da mahukuntan jihar ta Difa suka amsa musu. Muhammad Kurandi shine sakatare general na game da waɗannan kungiyoyi, yayi ƙarin bayani yana mai cewa
mun gamsu tun da har mun yi takarda, sun saka hannu mun saka hannu, akwai abubuwan da aka kama na sai akwai abubuwan da aka ce mana dole sai an yi zama na Conseil de Sécurité sun gani me ya kamata, amma insha Allah za a samu sauki. Amma kuma muna da muna jira takarda mu bada mu gani in mu zo kuma za mu zo mu zama mu gani wani mataki ya kamata mu dauka.
To sai dai kafin hada wannan rahoton na tuntubi hukumomin jihar ta Difa sun ce babban abin da ke gaban su shine su ga sun cimma gurin da suka sa a gaba na magance wasu daga cikin matsalolin da ke addabar waɗannan kungiyoyin. Daga bisan dai mahukuntan jihar ta Difa sun aina cewa game da sauran korafe-korafen haɗin gwiwar waɗannan kungiyoyi guda tara da suka aike musu za su yi duk mai yiwuwa ta hanyar magancewa, amma sai bayan sun kammala nazari a hukumance wanda za su yi a nan gaba. Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
An gaida Harusula Rashidu. Masu saurare kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa dandalin yan jarida.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri na dandalin yan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin ya kai mu kasar Kamaru a birnin Douala, inda za mu tattauna da bakin mu guda biyu, Ahmad Lawal dan jarida mai zaman kansa shi kuma Hajizatu Isa yar jarida a tashar Hausa 7 tauraruwar al'umma. Za mu tattauna ne kan mawdu'ai guda biyu, musamman kendar biri da ta bayyana a fadin duniya da kuma musamman a nahiyar Afirka ko in ce a Kamaru, inda aka ce akwai waɗanda aka taras da su suna sun kamu da wannan cuta. Shi kuma maganan ƴancin furta albarkacin baki a kasar Kamaru da ya zama abun matsala, duba ga cewa wanda yawa daga cikin mutane waɗanda suke maganganu a yanar gizo-gizo sukan tsinci kansu a kurkuku sakamakon abun da suka faɗa ko ya ƴan jarida suka fuskanci wannan abu. Akan haka za mu tattauna. Hajizatu Isa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Bashir, barkamu da warhaka.
Madalla shi Ahmad Lawal babban mutum.
Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Bashir, da fatan kana lafiya.
Alhamdulillah,
lafiya. Sauraro da fatan kuma kuna lafiya.
Dukkan su suna jin mu lafiya. To maudu'in mu na farko muna tattaunawa ne kan wato cutar gandar biri mpox kenan da ta bayyana a fadin duniya. Kasar Kamaru an ce an samu wayansu mutane da su ma suka kamu da wannan cutar. In Hajjatu Isa, ko menene naki ra'ayin a matsayin ki na yar jarida dangane da wannan cuta da ta bayyana a fadin duniya?
To madalla, wannan dai cuta ba abin mamaki bane da a ce ta wato bulla a nan Jamhuriyar Kamaru, duba da yadda akwai cututtuki da dama waɗanda muke gani suke wato shafan ƙasar Kamaru. Duba da yadda dai zamu ce wannan cutar ba ta yi kamari sosai a ƙasar ba, mun saurari cewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta fi wato kamari, wanda dama a can cututtuki muka samu labarin suke fara bulla. Yanayin da wato wannan cutar ta illo kuma ba ta yi kamari ba, ya kamata a ce gwamnati ta iya bakin kokari domin samun hanyar da za ta bi domin ganin yadda za ta yi ta dakile wannan cutar kafin ta ci gaba kamar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Duk da cewa an gudanar da wato babban taron shugabanni da na gwamnatoci a wato makon da ya gabata a can wato naga Zimbabwe, da suka dauke matakai yadda shi Felix Tshisekedi ya wato gabatar da wannan matsalar ta cutar mpox na yanayin da za a gani an fitar da allurar rigakafi. To da fatan cewa kasar Kamaru ita ma tana daya daga cikin wato kasar da zata iya mara ma wannan wato shawarar baya domin ganin yadda zata ita ma ta samu wannan allura a wannan kasar saboda kar a samu mutane da dama waɗanda za su kamu da cutar domin zai iya kawo koma baya a bangarori da dama a wannan kasar
to Amin Lawal gwamnatin Kamaru a jaji ita ta ce ya kamata gwamnati ta dauki matakai idan ba mu manta ba kuma ministan lafiya wato Manawu da Malashi yayi sanarwa inda yake mun kai matsayin da wato a turancin Faransa ana cewa état d'urgence sanitaire wato abin ya kai da dole a maida hankali akai a dauki matakai masu kwararan matakai daga cikin matakan da suka ce a dauka musamman abin da ya shafi dangane mu ɗan jarida sun ce dole ne mu yi kokari mu yaɗa labaru mu sanar da mutane ga yadda cutar take yi bayyana ga yadda ake kamu da ita sa'annan me ya kamata a yi to dan jarida Ahmad Lawal me ne na
faɗa gaskiyar magana ni a yanda na fuskanci to wannan cututtukan su yake shigowa misali ni gani nake gaskiya turawa sun ga marina mana hankali domin ka duba zaka ga irin wannan cututtuka in ka je ka duba kasashen turawa ba a samu irin su me yasa sai a Afrika gaskiya shugabannin barin da suke ake shigowa daga waje a ce an zo abin da turawa suke kira tourism
to ba gani ko wata kila ko yanayin cin irin a ciye-ciye da muke yi a nan haka ba ma kula da wasu abubuwan in abin da ya shafi danganci wato tsafta da shaurinsu wannan ba zai iya kawo mana wannan a kasashen mu ba
to ai ka duba da iyayen mu sun ta cin kakanin misali wanda ba musulmi ba sun dinga cin ire-iren wannan abubuwan me yasa da babu to kun ka duba ina ganin cewa in ka dauki yakin da ake yanzu a Ukraine da Russia yanzu a gaskiyar magana turawa sun ga cewa mu Afrika gabaki ɗaya marawa Russia baya ka gani to kuma yanzu dole za a tabbatar mana da cewa to dama karfin su ne tunda ma tare da zomnuna ma tare da su duk irin abubuwan haka za su iya jefo mana nan kasar Kamaru shigo ne suke yi a basu shiga daji a ce sun zo tourist ne anan ake sosokawa dabbobin mu
yawon bude ido ko
yawon bude ido anan ake sosokawa dabbobin mu ire-iren wayannan abubuwan gobe ka ji an kamu da in ka duba ko covid 19 ya fito nan ai a America ya fara
ya cana
a America ina so kawo ka
na'am kai ba sai sheka
zan kawo ka America wannan cutar ta fara ana zauna ga ban san min America mutane a 25,000 ne suka mutu ana nema a san ne aka ce mura da karshe suka tabbatar da cewa ai covid din ne to anan aka dibo ku ta ko babban university da ake aka yi a China aka dibi ɗan America aka kai su China a China yanzu abin ya bayyana shi aka ce a China ba a China ba to ba ga muku wannan magana
ta kai sai dai Ahmad Lawal kai kana daga cikin wanda suke cewa wannan cuta ba gaskiya bace akwai dai abu a gargashin ta
akwai abu a gargashin ta to yanzu da aka fara kuma a China su daga cuma cewa mutane da yawa sun mutu aka ce to ina ya kamata yanzu a tura wannan cuta ana turowa Afrika an san da kudaden mu za dinga diba a ce za a yi riga aka fi da aiwayewa da sauransu shaka turu Afrika to abin da nake son tabbatar maka anan gaskiya mun kawai arena mana wayo dan in ka je ka duba yanzu duk abubuwan da ake na riga aka fi da sauransu su again su za su dinga turo mana sun ce ma mun yi yawa saboda zo rayuwa ta yi tsada ana mutuwa ana wayar da sauransu gunda a rage mu za a rage mu wani Afrika ne in ka kula za ka ga cewa muna kokari musamman ma minista mai kula da lafiya na kasar Kamaru a gaskiya don na bibiyar su sosai na gani a kodayaushe abu ya faru yanzu haka baya bacci ana ta kokarin yada wayannan labarun da sauransu da ko za a iya takaici da dakile wannan cuta
wato ko da ya kasance ba gaskiya bane dai an dauki matakai
har ga dauki matakai shike
da dai an yi maganan allurar rigakafi to wannan shi sa idan muka tuna baya maganan zamanin corona ai an yi maganan alluran rigakafi da aka fitar ma wasu mutane suka daddauka amma shi zama na cewa wannan duk bai shi a bai inganci ba har gobe akan cewa wayansu a wayanda suka yi su je su kara ko da shauransu an ganin ki yanzu alluran rigakafi da za a kawo zai za a samu inganci da shi
to ba mu sani ba dai amma muna sa ran haka saboda a gaskiya wannan cutar yadda muka ga cewa wato ta kullun nan da wato sauri kada ta zo ta yi mana iri na covid domin idan baka manta ba za ka ga cewa corona ya saka wato kamar da na faɗa ɗazu an samu koma baya wajen rufe iyakoki da kasashe wajen rufe kamfanoni da dama da kuma sauransu to mu dai muna sa ran wannan allurar rigakafin ta yi dace ta wato ta yi amfani a game da wannan cutar duba yadda wato duk shugabanni sun hada kai kaman da wato suka nuna wato karfin wannan cutar to ya kamata a ce yanayin da suka hada kan nan su samar mana da allurar rigakafi ingantacce ba irin wanda zai zo mana ya kasance jabu ba wanda koda za su kama mutane kuma abin ya kuma ci gaba kuma ka san mu a nan Africa wasu za su musu tayin wannan allura amma za su ki saboda a lokacin corona ma mutane sun dinga gudu wannan allura saboda suna tsoro ma kara musu cuta za a yi daga suka dinga gudu suka dinga kauce ma wannan allura domin muna fata wato idan an fara yin allura mun san cewa ko miya ya jamhuriyar demokradiyyar Congo za fara wannan gwajin saboda abin ya fi kamari mutane 2,000 ne ma suka rasa rayukansu tun somin wannan shekara to za ga cewa a cikin aka fara yin wato wannan allura rigakafi in aka ga cewa abin yayi to sai ina ga cewa anan ne za fara watsawa a nahiyar Africa duba da cewa a nahiyar Turai mutum daya ne kawai ya kamu da shi a kasar Sweden
wato azule wanda idan aka yi ya gama wato Africa ake gwaji kenan
shine nake tun tambaya wato kun duba kuma idan muke da burrika da bobi irin abin nan muke da
su
to anan dole ne abin ya dan dame mu anan da sauransu amma dangane da abin da kika farada zu akan magana allura rigakafi gaskiya ai an tsoro mutane da yawa akwai lokacin da aka dinga cewa dole ake so a rage yan Africa to kowa na tsoron ganin aka zo aka so ta zama ba ya kwara uku ko zai iya mutuwa amma abin da zamu kara gaya mutane a dai hakuri inda aka ce gwamnati na kasa ta shiga ciki ta iya bincike to a bari kai kowa bari a yi masa abin da zaki sun kara kenan
to masu sauraro ya kamata a sani yadda wannan cuta take bayyana za ku ga mutum ya kamu da zazzabi mai karfi daga cikin alamunta kenan shi kuma marurai da suka fito a jikin wanda ya kamu da wannan cuta idan dai kuka ga abubuwa makamantan haka sun fara a gidajen ku ko a makautaka tun da wuri shi a yadda gwamnatin Kamaru ta faɗa akan maza-maza a je a sanar a asibiti a gayawa mutane
amma sai yanzu cibirin ku ko kuma kawai ko
babu sun ce ai abin yana iya ana iya kamuwa da shi wato ta hanyoyi da yawa rashin kaman kula da tsaftace hannaye da shoransu da kuma ko wurin jima'i yana iya ana iya kamuwa da shi duba ga cewa zufa ko maruran idan mutum na da koda guda ɗaya ne ruwan gamon ya yi mutum mutum zai iya
saurin kama mutum
sai Allah ya sauka mafi mu na biyu cikin minti biyu ko ku za mu yi wannan bayani za mu yauji daga gare ku yan jarida a wannan dandali shine batun wato yancin furta albarkacin baki mun ga cewa a kasar Kamaru abun ya zama wato yadda mutane da yawa musamman masu maganganu a yanar gizo gizo muna sane da shi wannan yaro da aka kama
Ramon Kota
Ramon Kota na wanda aka kamo shi daga Libreville a Gabon aka da shi domin ya yi wasu furuci dangane shugaban gwamnatin Kamaru haka zalika shi wannan Gombe Junior Gombe to wannan abun yanzu ya zama Human Rights Watch sun dauki wannan maganganu a nan Kajisatu Isa dangane da wato yancin fota
albarkacin baki a jamhuriyar Kamaru ko to a gaskiya dai mutane da dama ko in ce yan jaridu da kuma wato shugabannin jam'iyyar adawa sun yi tsokaci game da hakan ba wato na rashin tofa albarkacin baki a Kamaru to abin da za gane kuwa a Kamaru akwai wato damar yadda zaka tofa albarkacin bakinka amma akwai iyaka akwai iyaka wanda inda zaka je ka isa gaskiya bai dace ba a wannan wajen din akwai wanda inda zaka tofa albarkacin bakinka za a barka ka fada har za a yaba to amma a wajen da ake cewa wato ka tsokaci ko kuma in ce ka yi maganganu marasa kyau game da shugaba ko da gwamnatin sa bai dace ba yadda shi wato minister ya da labarai da ni Emmanuel Saji ya fito ya faɗi cewa gaskiya shugaban kasa dai jefa kuri'a akai aka zabe shi ba kwacin mulki akai ya hau ba saboda bai dace a ce ana maganganu a game da shi ba to kaga Ramon Kota wanda ya kai ga aka kama shi game da wannan kuma ake zargin sa da wasu abubuwa na kira da fitowa a yi zanga-zanga da safaran makamai da wato taimakama yan bindiga da wato makamai da sauransu to kaga duk wannan an kama shi da wannan yanzu haka yana
amalla wanne zaka fada mana
gaskiya da malama Hadiza ta fada yanzu take cewa gaskiya akwai wannan damar da aka bawa yan jarida kasar Kamaru su fa albarkacin bakin su amma akwai iyaka to a iya wannan kawai ya kamata mu yan jarida gaskiya mu kiyaye
Allah ya taimaka mana to a je su ita mun gode haka zalika a mallawal masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau Muhammad Bashir Ladan ne na gabatar da wannan shiri daga sashin Hausa na muryar Amurka
Kuma masu sauraro baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9 da rabi agogon Najeriya ne je kamar da Chadi daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Sai a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya ce ana gabatar da shirin. Sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe shirin da aka alƙawari. Sai an ji mu.